أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yaboya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda da ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan rana ta ranar Laraba wanda yake 23 ga watan Rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 444 wanda ya daidai da 15 ga watan wata na biyu miladiyya ta 2022 domin ci gaba da karatun mu na wannan littafin talkhis ahkamul janaiz wato abinda ya shahi hukuncen janaiza gabaki daya wanda wannan shine darasin mu na 7 idan ban manta ba a cikin wannan littafi a satin da ya gabata mun gani bayanin da malam ya kawo mana akan an-na'yul jaiz wato kayya ko ko kuma ba da labari na mutuwa wanda ya halatta mun gani wanda bai halatta ba shine idan mutun ya mutu a zo ayi ta ambata wane mai kaza ya mutu a zo kaza da kaza to wannan shi bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hanya akan halaka sahabi Ja'far bin Jabir yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa idan na mutu kada ku ba ma kowa labari saboda ina tsoro ya zamanto irin kayya kunda annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya hana saboda ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana hani akan haka to wanda ya halatta shine ka ba da labari akan mutuwar wani kawo ka ce ma dan uwanka ko ƴan uwanka musulmi cewa wani ya mutu a zo a zamanto an kai gawar shi an yi mishi sallah an yi an binne shi kuma an yi mishi adda shi yasa malam a gabata karshe da ya kawo yace abin da yafi cancanta ya zamanto ga mutumin da zai bada labarin mutuwar wani ya nema daga wajen mutane cewa su nema ma wani gafara Allah subhanahu wataala ya amshi rayuwar shi kenan wani Allah subhanahu kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a kissar ta Najashi lokacin da ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa istaghfiru li akhikum yace ku roƙa ma dan uwanku gafara abinda ake so idan mutun ya mutu ku wanda kuka ji labarin mutuwar shi to kai tsaye abinda ake so ku go ku roƙa mishi wato gafara kuma malam ya kawo abin da ya shahi bayani da ake karanta alqur'ani akan ran wani ko kuma wani abu duka yace wannan babu asali game da abin da ya shahi addinin musulunci gaba ta gaba da zamu tashi safaha ta 21 haka ne ko gaba ta 8 ko fasali na 8 malam yace alamatu husnil khatima wato wasu alamomi wanda suke nuna cewa idan mutun ya mutu da wannan alama ya mutu wato yayi kyakkyawan karshe yayi kyakkyawan cikawa malam zai zana mana wasu alamomi a cikin wannan gaba wanda idan mutun wato ya samu kanshi ko kuma wani dan uwan shi ya mutu da irin wannan alama to ana kyautata mishi zato cewa yayi kyakkyawan karshe zan mu gani daga cikin wannan alamomi wanda malam ya kawo mana amma abinda zan yi tambihi anan shine cewa ba yana nihin ba cewa idan kawai ka mutu da wannan alama shikenan kai dan aljanna ne a cewa wani dan aljanna ne ba zan mu ce wani dan aljanna bane sai dai in ba alqur'ani bai tabbatar mana akan haka ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana akan haka baka isa baka ce wani dan aljanna ne sai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko Allah subhanahu wataala ya faɗi kina idan mutun ya mutu da kyakkyawan karshe ana mishi kwadayi cewa wannan alamar da ya mutu da ita alama ce ta yayi kyakkyawan karshe makomashin Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita ce aljanna amma kace wani dan aljanna ne sai wanda nassi ya tabbatar maka kamar yanda mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana wasu daga cikin sahabban shi cewa yan aljanna ne a hadisi guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana wajen mutum 10 yace abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna talha fil janna sa'd fil janna sa'id fil janna abdurrahman fil janna abu ubaida fil janna idan ya zana mutum 10 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yake cewa wannan yana cikin aljanna wannan ma dan aljanna ne wannan ma dan aljanna ne kai kaji zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake raba aljanna ta kirki ba irin raban aljanna ba ta kwanan nan ko kuma ta irin mutanen mu ne yanzu wai a ce wai daga wannan bangaren zuwa wannan bangaren ko an gafarta muku wai an aljanna ne a ina babu ta yanda za a yi ka ce ma wani dan aljanna ne in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadi ba ko kuma Allah subhanahu wataala kamar yanda mun sani ukasha shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadi haka bilal annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya naji ka bilal a cikin aljanna nake jin sahunta sahun kawaka dabdani wannan yake nuna mana yana cikin aljanna haka abdullahi dan abbas yake ce ma abi rabah in ban manta ba yake cewa kana so in gwada ma wata mata wanda take gatanan tana yawo a aljanna ce yace e kware gwada mini ita yace kaga waccan matar baka yace waccan ɗan aljanna ce saboda ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana walwadiya tace ma annabi sallallahu alaihi wasallam tana yin walwadiya idan ta yi walwadiyan nan ta fadi har wato tufafinta suna bayyana tsiraicinta yana bayyana tace ya rasulullah ka roka mini Allah ya yaye mini wannan cuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata in shi'iti sabarti walakil janna in kin so ki dau hakuri kina da aljanna sakamakon ki in kuma kin so zan roka ma ke Allah subhanahu wataala Allah ya yaye miki wannan cutai to yaya tace a wanda dai aljanna to ka gani wannan annabi ya bata tabbacin cewa ai aljanna ce daga karshe tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya roka mata Allah to idan abin ya same shi ya same ta kada ya zaman to tsiraicin ta yana bayyana to kaga wannan wanda Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa kenan in aljanna ne ko annabi sallallahu alaihi wasallama amma kyakkyawan karshe alama ce ta nuna cewa eh wani fa ana mishi kamnar cewa wani ya cika da imani ya cika da kyakkyawan karshe cewa makoma shi wato zata zaman to aljanna in Allah subhanahu wataala ya yarda haka kuma wato idan mutun ya zaman to ya cika da mummunan karshe shi ma baka ce ba wani dan wutai saboda cewa wani dan wuta ne shi ma sai Allah da manzansa baka ce ba wani dan wuta ne mun san kowa ya san Fir'auna dan ina ne dan wuta ne saboda me ka sani Allah subhanahu wataala ya bayyana maka Abu Lahab to ka gani duk wannan irin wanda wato annabi sallallahu alaihi wasallam ko alqur'ani ya bayyana cewa wance wani da wani da wani duk ɗan wuta ne wannan dole mu zamanto mun gaskata cewa ɗan wuta ne amma ba wanda zai ce ma wani ɗan wuta ne a karan kan shi kawai shikenan kawai ya zamanto ɗan wuta in ya cika da mummunan ƙarshe wannan wa iyazu billah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu daga irin wannan cikawa kenan shine nan malam zai kawo mana bayani akan wato alamomi wanda suke nuna cewa wani yayi kyakkyawan ƙarshe gabata 25 malam yake cewa summa inna shari'a al-hakim qad ja'ala alamatin bayyinatin yastadillu biha ala husn al-khatima katabaha Allah ta'ala lana bi fadlihi wa mannihi فأي امرئ مات بإحداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة wato malai yake cewa sannan wato ash-shari' wannan shari'a tamu wanda take kumshe da hikimomi Allah subhanahu wataala ya sanya mana wato wasu alamomi wanda suke mana nuni akan dukkan mutumin da ya mutu da irin wannan alama to ana mishi kyakkyawan wato zato cewa ya mutu da kyakkyawan cikawa yace Allah subhanahu wataala ya rubuta mana ita da falalashi da kuma irin baiwa da Allah subhanahu wataala ya mana dukkan mutumin da ya zamanto ya mutu da ɗaya daga cikin wannan alamomi to wannan albushir ne malam yace wa ya laha min bushara yace ya kai mamakin game da wannan albushir da mutun ya samu kanshi wato ya mutu da irin wannan cikawa shi yasa a Hausa ma zaka gani mutun yana addu'a cewa Allah ba mu kyakkyawan karshe Allah sa mu cika da imani to irin wannan abubuwa abu na farko mallan da yace al'ula sai yace nutquhu bishahadati indal mauti furucin mutun da zai yi da shahada wato lokacin da zai mutu mallan yace wa fihi ahadithun madhkuratun fil asl minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan asalin wannan littafin akwai hadisai daga cikin su mallan yace man annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna dukkan mutumin da ya zamanto karshen kalmar shi cewa la ilaha illa allah ce to zai shiga aljanna ko ya shiga aljanna wannan alama ce ta cewa mutun yayi kyakkyawan karshe yazo karshen kalma da zai mutu da ita zai bar duniya ta zamanto kalma ce ta la ilaha illallah kalma ta ikhlasi kalma ta tauhidi wanda dukkan mutumin da ya mutu wannan da wannan kalmai to wannan ana mishi albishir cewa da ikon Allah ya mutu da kyakkyawan karshe kalmar la ilaha illallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wannan kalma ta zamanto wato yayi ta ba lokacin da yake gargara ba misali idan muka ce lokacin da yake gargara lokacin da rai ya zo huta kamar yanda fir'auna da ya zamanto rai shi ya zo huta yace mini amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin kaga shi kalmar shahada ta shi ma karshe sai da ya sheda da yaqini wajen guda uku yace amantu kadai ta isa ta sashi musulunci cewa yayi imani da Allah da yace amantu sai da ya karo yace la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila kaga wannan ita ma kalma ce wadda zata saka musulunci kai he kara yace wa ana minal muslimina guda uku Allah ne yace mishi al ana sai yanzu a yanzu zaka ce kai imani bancin ta asau waccan da kai tai kaga dan me yasa ya zo karshe amma idan mutum bai zo ba gargara misali yana kwance a gadan mutuwa aka ga alamar zai rasu kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo ziyarar wani yaro bai dan ba yahudi annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi yace la ilaha illallah yaron ya kalli mahaifin shi yace kai biyayya ga baban qasim yaron yace la ilaha illallah kuma he ya mutu kaga wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam da ya huto yace alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar dukkan yabo da jinjina da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya ceto shi daga abin da ya shayi wato wuta kenan mutum idan bai kai ba gargara kenan cewa la ilaha illallah alama ce wanda take ma nuni cewa wane yayi kyakkyawan karshe kuma ba shi yake nuni cewa idan mutum bai ce ba la ilaha illallah bai yi ba kyakkyawan karshe ko kuma ba musulmi bane dan wuta ne kawai bai cika ba da la ilaha illallah a'a ba wannan ba yake ne amma dai yana daga cikin wato hikima ta Allah subhanahu wataala zaka gani dukkan mutumin da ya zamanto musulmi ne mummuni Allah subhanahu wataala yana mishi gamdakatar da ya zamanto ya cika da wannan kalma ta tauhidi kalmar la ilaha illallah shi yasa mutum ya zamanto yana yawaita abin da ya shahi istighfari da abin da ya shahi ya zamanto ya tabbata akan addinin musulunci dan abin da ya zamanto ka tabbata da shi malamai suka ce da shi wato kake cikawa misali an samu da yawa za a gani wani wanda kullun waka yake yi ko kuma wani abubuwa yake yi na banza ya zo mutuwa yana yin waka kaga ai wannan cikawa bata yi ba amma dai idan ya zamanto kai kullun a bakinka istighfari ne kullun ambatan Allah ne musulmi ne mummuni na kirki sai Allah ya maka gamdakatar da abin da ya shahi wato cikawa da la ilaha illallah yana wannan ita ce abu na farko da ma da ya kawo mana daga cikin alamomi wato na masu nuna cewa wani yayi kyakkyawan karshe sai mallan yace asaniyatu tabiu sai yace almautu bi rashil jabini wato mutun ya mutu ko lokacin da yazo mutuwa a gani zuha daga goshin shi yana yin zuha to wannan ita ma alama ce wadda take nuna cewa wani fa yayi kyakkyawan karshe mallan yace li hadisi buraida saboda hadisi buraida bin al-qusayb yarda Allah ta tabbata a gare shi annahu kana bi khurasan ya kasance a khurasan fa ada ahal lahu wa huwa marid sai ya ziyarci wato wani dan uwan shi bai da lafiya fa wajadahu bil mauti sai ya same shi wato mutuwa ta zo mishi wa idha huwa bi arqil jabinihi sai ga makashi wato goshin shi yana yin zuha faqala sai yace Allahu akbar yayi kabbara yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yace naji ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa mautul mu'min bi arqi jabin wato mutuwal mummuni kyakkyawar mutuwa ta mummuni ita ce da zuhar goshi kinan mutun yazo mutuwa aka ga goshin shi yana yin zuha wannan alama ce da take nuna wato daga cikin alamomi na kyakkyawan karshe kamar yadda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwadi shi nan buraida da yaje ga dan uwan nashi yaje bai da lafiya sai ya same shi mutuwa ta zo mishi kai tsaye sai ya ga wannan alama goshin shi yana yin zuha me yace sai kabbara Allahu akbar shi yasa idan wani abu ya zo maka na abun mamaki abun al'ajabi abin da ake so kai kabbara ba kai zagi ba kace kaza ko kace kaza a'a kai kabbara ka girmama Allah subhanahu wataala saboda irin abin da ya shahi wato abin da ka gani na ibra ko kuma na aya sai yace annabi sallallahu yaji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mautul mu'min bi arqil jabin wato mutuwar mummuni tana zo mishi ga goshin shi yana yin zuha kina wannan ita ce alama ta nawa alama ta biyu da malan ya kawo mana daga cikin alamomi wanda suke nuna kyakkyawan karshe wato na mummuni wannan alamomi suna takaita ne ga wanda yake fa musulmi musulmi kafuri sai in bai zo ba gargara dai ce zata zamanto tashi shine la ilaha illallah in bai zo ba gargara amma duk wanda zan mu gani wannan su ne suna ta'alluki ne da musulmi dan kafuri yazo mutuwa kaga goshin shi da zuha kada ka ce wai yayi kyakkyawan karshe yo kafuri ina shi yana kyakkyawan karshe in ba musulunta bai Allah subhanahu wataala ya datar da mu abu na uku malan yace athalithatu yace almautu lailatal jumaa aw nahariha mutuwa ranar juma'a ko kuma daranta yaushe ne daren juma'a ra alhamis bayan magariba ta wadi kenan an shiga daren juma'a saboda shi a addinin musulunci wuni da dare wanne yake fara zawwa addini wuni da dare wanne yake fara zawwa dare yake fara zawwa shi yasa kake ji ana daren sallah ko kuma lokacin da zaka dauki azumi ai a sha'aban idan yazo 29 radda ya mutu shine wato daren ramadan na farko kenan daren ramadan na farko kenan dare yake fara shigowa kuma yana shigowa ba daga 0:00 ba a daga faduwar rana daga faduwar rana yanzu kaga rana ta fadi da yaji muna cikin wace rana daren alhamis muna cikin daren alhamis kenan idan daren ya zo tukun munin wato sai ya zo kenan haka ne to shine yace kenan lailatul juma'a wa nahariha kenan daren juma'a kenan ranar alhamis idan rana ta fada shine daren juma'a da kuma nahariha kuma da ranai kenan da dare da rana dinnar ranar juma'a idan mutun ya mutu da daren juma'a ko kuma ya mutu ranar juma'a alama ce wadda take nuna yayi kyakkyawan karshe saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw lailatal jum'a illa waqahu Allahu fitnatal qabr annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu ɗaya daga cikin musulmi da zai mutu wato ranar juma'a aw lailatal jum'a ko kuma daren juma'a face sai Allah subhanahu wataala ya kare shi daga abin da ya shafi fitnal qabari mice ce fitnal qabari mun yi bayanin ta anan in ban manta ba menene fitnal qabari ha menene fitnal qabari me bambanci to tsakanin fitnal qabari da azabal qabari
bambanci
eh
dan baya wannan
tace
aiwata sha
a
eh
wai menene bambanci tsakanin fitnatul qabr da azabul qabr ina ji lokacin muna karatun siwatu salatin nabi da muka zo karkashin hadisin da yake Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatish shar wa min sharri fitnatil masiih ad-dajjal na'am tambayoyi da za a ma shine kenan fitnatul qabr azaba kuma ita azaba ce wato azaba ce da za mu a cikin kabari da za mu shi a cikin kabari Allah kare mu kenan fitinar kabari wannan tambayoyi da mala'ika zai zo a tsida ka tambaye kamar rabbuka madinuka man nabiyuka wannan tambayoyi wanda tambayoyin nan duk iya su da kai muka ce babu ta yanda za a yi ka iya bada amsa dan anan duniya ka iya wai waye an ko kuma ka mutu wani yazo ya karanta maka ya abdullah idza salaka a macan a ka mutu za a ringa ce ma ya abdullah ya kai bawan Allah idan mala'iku sun tambaye ka kaza da kaza da kaza an rabbuka wa dinuka wa nabiyuka fa qul allahu rabbi wal islamu dini wa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi kasan wannan duka kawai dai allahul musta'an allah subhanahu wa ta'ala ya data dam idan baka yi ba anan ba ta yanda za a yi ka iya bada amsa yi kuma anan shine ya zamanto ka rayu akan tafarkin addinin musulunci tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka rayu akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama shine da taimakon Allah subhanahu wataala zai sa ka ringa bada amsa wannan saboda Allah subhanahu wataala mi yace yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah subhanahu wataala shike tabbatar da wanda suka bada imani da fada wanda take madaidaiciya fada wanda take tabbatatta a rayuwar duniya haka kuma a ranar lahira a cikin kabari Allah yake tabbatar da kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da yace idan dan uwanku ya mutu me yace istaghfiru li akhikum wa sallallahu tathbita fa innahu al'ana yus'al annabi yake cewa ku roka ma dan uwanku gafara ku roka mishi ya bada ikon bada amsar da tambayoyin da za a mishi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa innahu al'ana yus'al saboda a yanzu za a yi mishi tambayoyi kenan wannan tambayoyin da za a maka idan ka mutu ranar juma'a to Allah ya kare ka daga wannan ba sai an maka ba kenan kaga yana nuna maka cewa wato kai kyakkyawan karshe ko kuma ka mutu daren juma'a ko kuma ranar juma'a kenan duka biyu wato ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine dukkan mutum musulmi da zai mutu daren juma'a ko kuma ranar juma'a ba ce sai Allah subhanahu wataala ya kare shi daga abin da ya shafi fitinar kabari ita ce wato wannan tambayoyi abu na hudu na'am ranar juma'a rana ta fada ai ka shiga daren su hudu kuma an shiga daren asabar na'am na'am basu wankewa da kyau eh kamar yanda yake a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce da wasu kaburbura guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan kabarin ana yi musu azaba dalilin da yasa ake musu azaba annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa gudan annamimi ne yana yin annamimanci gudan kuma bai tsarkaka lokacin da idan yayi bawwali wato bai tsarkake jikin shi da abin da ya shafi bawwali wutsari dalilin wannan yasa ake musu azaba a kabari dalilin wannan ita azabar kabari akwai ta akwai azaba ta musamman a kabari ga mutumin da ya saba ma Allah ai Allah subhanahu wataala da yace game da abin da ya shahi wato mutanen fir'auna yake cewa annaru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiya wannan a cikin kabari wuta ce wato ake zuba musu na azaba a cikin kabarin su guduwan wa ashiya sahe da yamma haka ake yi musu azaba ta wuta a cikin kabarin su sai yace wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab kaga ni lokacin kuma da alkiyama za ta tashi iyallan gidan alfir'aun fir'aun wanda suka saba ma Allah za a sa matsananciyar wato abin da ya shafi azaba wannan yake nuna azaba kabari akwai ta kenan ita fitina ta kabari kuma wannan tambayoyin da za a saboda fitina ce za a tambaye ka akan abubuwa shi yasa Allah yace sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah kenan shine bambanci tsakankanin wato su biyu kenan wannan na uku kenan alama ta kyakkyawan karshe na uku shine mutuwa daren juma'a ko kuma ranar wato juma'a mallan yace ar-rabi'a na hudu alama ta kyakkyawan karshe yace al-istishhar fi sahati al-qital wato mutum yayi samu shahada wato a fage na yaki an je dauka kalmar la ilaha illallah an je yaki an je gumurzu a kashe ka a can to wannan kai kyakkyawan karshe ba an tayi ba kai daman wato dalilan ayya adawu a kaji da niyya daman duk zakka ku ta yaki ai ka san ko mu ko su ne ko a dawo ko ba za a dawo ba wanda sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suke a kashe su a wajen yaki dai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an zo ana yaki yace ya rasulullah yace yanzu wannan idan nazo na shiga nake yakin nan aka kashe ni ina zai yace aljanna zaka yana cin dabino yaga ya tsaya ida cinye dabinan nan yayi retar na zuwa aljanna kai ta har ya fara jin kamshin ta ya shiga ya gumurzu kaga masu yi dan Allah wallahi addinin nan ya zo mana wato mu mun same shi ne a sauki muka samu addinin nan kalle yanda sahabbai suka je suke gwagwarmaye yaki ka san kashi kaza yi da takobi a zo a tahi ayi saboda gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskata addinin wannan da sai ya zo wato ya zo mana wannan addinin suka shiga suka yi gumurzu Allah subhanahu wataala yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada kai zaton cewa wanda aka kashe a fagen daga akan tafarkin Allah subhanahu wataala wai a'a kawai an kashe su ne shikenan sun zaman to matattu ne a'a bal ahya'un inda rabbihim rayayyu ne a wajen ubangijin su yurzaqun ana azurta su Allah yace farihina bima atahumullah suna farin ciki da abinda Allah subhanahu wataala ya ba su min fadlihi daga falalashi wayastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun suna baya mutanen da busu isko su ba ƴan uwansu munai albishir na cewa mine kada su samu tsoro kada su zibacin rai wannan hanyar da suke kan ta hanya ce ta gaskiya wayastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadli suna bada albishir da ni'ima Allah subhanahu wataala da falalashi wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin Allah subhanahu wataala baya tozartar da wato lada na mummuni ko kuma sakamakon mummune wato dukkan wanda aka kashe a wajen yaki wato wannan yayi kyakkyawan kashe da in ban manta ba akwai kissa ta wato mahaifin Jafa wanda la'alla in ban manta ba dalilin safkar wannan aya cewa lokacin da ya mutu ya samu irin farin cikin da ya samu na abin da ya shahi wato ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya bashi har yake nema da Allah subhanahu wataala da amedo shi ya gayi ma mutane yanda ake samu abubuwan kuma ya ƙara samun wata shahada ya zo wajen Allah subhanahu wataala amma kuma ai idan mutum ya mutu wato ba zai dawo ba kinan wannan yana daga cikin falala ta wanda ya mutu a wajen wato yaki ya samu shahada cewa wato kamar yanda kuma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama yace lish shahidi inda Allah sittatu khisal wato dukkan mutumin da ya samu shahada yana da wasu tadodi wasu abubuwa guda shida a wajen Allah subhanahu wataala abu na farko yace yughfar lahu fi awwali duf'atin min dami horkon dugon jinin shi da zai guda sawa'un da wuka ce aka soke shi jini na horko da zai dagu ya zubo daga jikin shi Allah subhanahu wataala dalilin wannan ya gafarta mishi dukkan zunuban shi abu na farko abu na biyu wa yara maq'aduhu min aljanna za a nuna mishi wato mazaunin shi gidan shi a cikin aljanna abu na uku wa yujaru min azabil qabr za a kiyaye shi za a kare shi daga azabar kabari ba shi ba azabar kabari haka wayaman wayu'man ko wayaman min alfaza al akbar haka dukkan wani firgici na wato taron ranar alkiyama babban firgici da zai faru a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai sa mishi nutsuwa zai sa mishi sakina zai kare shi daga wannan kasan alkiyama jiya a karatunmu mun gani abubuwan da zai faru irin abubuwan da za su faru abin da ya shafi alkiyama to dukkan irin wannan firgicin shi shahidi Allah subhanahu wataala zai kare shi zai sa mishi nutsuwa a wannan haka kuma wayuhalla hilyatul iman za a kawauta shi da ado na imani haka wayuzawwaj min alhuril ayn hum min alhuril ayn za aurar da shi ga wato ƴan matan aljanna duk wannan falalar shahidi haka wayushfa fi 70 insanan min aqaribi za a bashi kujera aljanna guda 70 makusantan shi sai ya ceci wato mutum 70 makusantan shi
kaga in dan uwan ka ya samu shahada kai ma yake ta kokari wa in baka samu ba shahada to ka shigo cikin wanda za a wannan to kaga inda magana gaskiya take ba magana cewa wani yazo ya ce zai cece ka ba a shi harakar shafa'a harakar ceto bayyana tabbata sai da izinin Allah kuma sai Allah ya yarda da wanda za a ce ta Allah yake ba da izini ya ce wane ya ceci wane dalilin wane sai Allah ya cece ka saboda abubuwa da yawa suna ceto azumi yana ceto karatun alqur'ani yana ceto haka salihan bayi suna ceto haka abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ma yana ceto Allah subhanahu wataala ma yana ceto to amma da sharadin sai Allah ya ba da izini ga shi wanda zai cetan kuma da wanda za a cetan ban sani ba ko an fahimta misali wani shine Allah ya yarda da shi ya bashi izini ya ceci kuma wani shi ma kuma sai Allah ya yarda da shi tukun zai za a yi selection shi ba kawai haka nan bane za a zo a ceti wato kace zaka zo da aljihu a riga ko 70 take dauka kace ka kwashi mutane kai furar yin su wai da alahira alahira ya zaka kai furar mala'iku kadai da suka mana ke waya 10 ai taron mahshar sun kewaye mu bancin Allah subhanahu wa ta'ala kuma karshe an zo ne wa tap yi mun gani irin jerin tartibin ahdas inda zasu faru ranar tashin alkiyama kai a irin wannan jerin kake cewa zaka yi furar da wasu wallahi mutane kawai dai Allah ya kare mana imanin kenan wannan abubuwa guda 6 duka falala ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shahidi wanda ya mutu wato a fagen yaki ya samu shahada shi kadai Allah ya mushi wannan soja a yanzu irin sojawa to a matsalai a yanzu abin da yasa sojawan wani irin sojawa saboda akwai bambanci zan mu zo kan shahidai duka nan malam ya kawo su akan wannan duka gabace akan abin da ya shahi irin sojana mu shi yasa malamai suke cewa duka mutumin da yake da irin wannan aiki ya zamanto yana kyautata niyyar shi akan aikin shi aikin da kake yi ba ina kare demokratiya bane na hurgu a misali zan mu zo wajen riba daga cikin nau'i na kyakkyawan karshe wanda ya mutu wato a bakin iyaka wanda ya mutu a bakin iyaka da ka zo bakin iyaka miye kake kana kare ƙasa kana kare musulmai da dukkan irin wannan niyoyin to wannan shine da Allah ka shiga cikin irin wato wanda yake da karkashin wannan falala ta wanda ya mutu wato a riba a bakin iyaka shi ma yana da falala zan mu karanta hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo akan falalai amma irin wa'anda kawai dai ka tahi zaka gani ya tahi sallah ma bai cikawa azumin ma bai yi kaza bai yi yana kaza kaga ai abu ne wanda akwai kuma ta saba ma shari'a shi yasa ya kamata ya zamanto an samu wanda zasu samu su shiga cikin irin wannan bage su kawo tsari hatta da su irin sojawan ya zamanto ana sanar da su menene suke yi aikin da suke yi aiki ka je baki iyaka ka tsare iyaka wa a musulunci wallahi babban aiki ne kuma akwai falala amma zaka gani an tai ana ta Allahul musta'an zan mu zo gaba dai anan gaba kenan wannan shahidi wanda ya mutu a ma'araka an huta yakin musulunci wato ya mutu duka wannan falala ta shi ce jinin shi da zai fara dago Allah subhanahu wataala yana gafarta mishi zunuban shi dalilin wannan a gwada mishi majalisin shi aljanna a kare shi daga azabar kabari a kare shi daga furgicin wato ranar tashin alkiyama a adanta shi da kawa ta imani a arma mishi matan aljanna a bashi cetan wato mutum 70 daga makusantan su wannan shahidi kenan abu na biyar malam yace almautu ghaziyan fi sabilillahi haka kuma ita ma mutuwa wato a yaki wato fi sabilillahi anta yakin dan tafarkin Allah subhanahu wataala saboda fada annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ta'duna shahida fikum yace wa kuke kilgawa shahidi a cikin ku qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidu yace dukkan mutumin da aka kashe wato a fagen daga an je yakin musulunci to shahidi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shuhada ummati idan laqalin idan to ya zamanto shi kadai ne ai shahidan al'umma ta kadan ne kalu sai suka ce faman hum ya rasulullah yace ya rasulullah to su waye ne shahidan al'ummaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid dukkan wanda aka kashe shi akan wato tafarkin Allah subhanahu wataala to shahidi ne haka man mata fi sabilillahi fa huwa shahid dukkan wanda ya mutu shi ma akan hanya ta addinin Allah to shi ma shahidi ne wa man mata fi ta'un fa huwa shahid dukkan mutumin da ya mutu akan wata alloba ta shigo tasas dalilin wannan ya mutu to shi ma shahidi ne wa man mata fil batni fa huwa shahid dukkan mutumin da ciwon ciki ya kashe shi to shi ma shahidi ne wal ghariqu shahidun haka dukkan mutumin da ya zamanto ruwa ya cinye shi shi ma shahidi ne duka wannan shahidai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi a cikin wannan mahallin shahida a cikin wannan gaba shine wanda yake wato man qutila fi sabilillah dukkan wanda aka kashe wato a fagen wato daga sai yazo yake rarraba ma kuma wasu shahidan da suke cikin wannan hadisin shine yace asadis na shidda yace al mautu bi ta'un mutuwa dalilin alloba micece alloba ita ce Allah subhanahu wataala ya sabko da wata misali ko wata cuta ta mai al'umma gabaki daya malamai suka ce sababin alloba yana zawwa daga hanya guda biyu abu na farko la'alla zunuban al'umma yayi yawa Allah ya jarabce su da irin wannan ko kuma a ciki akwai masu zunubi akwai musulmi da zamanto wannan wanda suke saba ma Allah Allah subhanahu wataala kamu ne musu dalilin wannan wanda kuma suke mummune musulmi su kuma jarabta ce Allah subhanahu wataala ya jarabce su da wannan saboda ita alloba idan ta zo zaka gani batta bambance musulmi da mummune shi yasa irin coronavirus alloba ce ko ba alloba ce alloba ce anya ba to wasu malamai suna ce alloba ce wasu malamai suka ce a ba alloba bace suka ce alloba ita corona tana kama dabbobi to suka ce to ba alloba bace saboda alloba idan ta zo batta rabe icce batta rabe mutum batta rabe dabba dalilin wannan suka ce corona ba alloba bace sai dai ka ce mata waba wato wata cuta ce wanda dai Allah subhanahu wataala ya aiko take shiga cikin bil arama zaka gani ai dabbobi ma sai ka gani an waye gari ba kwanan nan ba aka ce kaji ji sun dauki cuta na yamai da na maladi da nan idan ani mu dai katta zauna kuma ana mace in kaji to goma kaji to ka gani duk irin wannan to ala kulli hal Allahu alam lalla corona ma ta zamanto alloba ce saboda yanda ta shiga al'umma ta yadu kai kunta ta ma dukkan komi da komi saboda ai ta shahi ma har dabbobin za ci din da lokacin da aka zo aka sa ko burfe ko waye shiga ai dabbobin masu ma sun shiga cikin kunci da wasu abubuwa wanda suke sai sun huta kiwo zasu ci abinci kaga ai akwai matsala wanda sai sun yi kaza wanda duka dai akwai wato matsala to dukkan mutumin da ya mutu dalilin alloba to wannan wato shahidi ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace afaun shahadatun likulli muslim wato dukkan wata alloba dalilin tun musulmi ya mutu to kamar shahada ce yayi Allah subhanahu wataala kenan zai bashi ladan shahada wannan kyakkyawan karshe ne shi ma kenan wannan shine na shidda as-sabi'a alama ta kyakkyawan karshe ta bakwai malam yace al-mautu bada' al-batn li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadith al-mutaqaddim wa man mata fil batni fa huwa shahid mutuwa dalilin abin da ya shahi ciwon ciki dukkan mutumin da ya mutu dalilin ciwon ciki to shi ma shahidi ne kuma kenan idan sababin ciwon ciki ne yasa ka mutu to wannan alama ce mai nuna cewa kyakkyawan karshe kai kenan wannan ita ce alama ta bakwai alama ta takwas da ta tara yace as-saminatu wat-tasi'atu yace al-mautu bil-gharqi wal-hadam liqawlihi sallallahu alaihi wa sallama ash-shuhada'u khamsun al-mat'un al-mabtun al-gharq wa sahibul hadam wa shahidu fi sabilillah yace mutuwa dalilin wato ruwa ya cinye mutum mutum ruwa ya cinye shi to wannan dukkan wanda ruwa ya cinye shi to shi ma ya samu shahada
alama ce kuma wanda take nuna yayi kyakkyawan karshe. Haka kuma wal hadam, hadam shine sawa misali gini ya zubo maka ko kuma wato wata katanga ta faɗo maka, wani abu dai wani gini ya rusho ya zubo maka. To dukkan mutumin da ya mutu da irin wannan shi ma ya samu alama ce mai nuna cewa yayi kyakkyawan karshe, kuma wato yana daga cikin shuhada wato shahidai. Hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shahidai guda biyar ne, yace al-mat'un shine wanda alloba ta kama shi, wal-mabtun wanda ciwon ciki ya kashe shi, wal-gharqu wanda ruwa ya cinye shi, wa sahibul hadam ma'abocin wanda wato gini ya zubo mushi ko wata katanga ta zubo mushi, wa shahidu fi sabilillahi da kuma wanda yayi shahada akan tafarkin addinin musulunci. Kenan wannan su ma wato mutum biyu ko kuma nau'i biyu, wanda ya mutu ruwa ya cinye shi ko kuma wato gini ya zubo mushi, shi ma alama ce mai nuna wane yayi kyakkyawan karshe. Yace al-ashira, alama ta goma, yace mautul mar'atu fi nifasiha bi sababi waladiha, mace ta mutu lokacin da ta zo aihuwa ko kuma dalilin wannan dan na cikin nata dai tana dauke da ciki, dalilin wannan dan ta mutu, to ita ma alama ce wadda take nuna ta yi kyakkyawan karshe. Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin Ubada bin Samit yake cewa ada Abdullahi bin Rawaha, Abdullahi dan Rawaha yazo wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ziyarce shi, fa mata jawaza lahu an firashihi fa qala atadri man shuhada ummati, da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ziyarce shi be baba ma annabi masarki ya zamna, kahin annabi ya zamna, annabi ya ce mishi shin ka san suwaye shahidan al'ummata, sai ya ce mishi suka ce sahabbai, kanu suka ce qatul muslim shahada, kashe mutum musulmi shahada ne. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce inna shahad inna shuhada ummati idhan la qalil, to idan kawai ya takaitar ga wanda aka kashe wajen yaki ashe shahidan al'ummata kadan ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace qatulul muslim shahada, kashe mutum a wajen yaki shahada ce. Yace wata'una shahada, mutumin da alloba ta zamanto ta kama shi ya mutu wato shahada ne. Haka wal mar'atu yaqtuluha waladaha jam'an jam'a'a, wato macen da danta zai kashe ta wato a cikin ciki, yana cikin ciki, dalilin daukan cikin nan wato har ta je ta mutu wajen aihuwa misali, wannan ita ma shahada ce. Shine yace yajurruha waladaha bisurarihi ila aljanna, a gobara na tashin alkiyama dan nan nata zai jata da wannan igiyar nan ta jikin cibiyar shi wadda take game da mahaifiyar tashi, da wannan igiyar zai jata har zuwa aljanna. Mahaifiyar da dan da sababin wato dan ta na ciki ne yasa ta mutu, to wannan dan zai jata da wannan igiyar ta cibiyar shi wato har zuwa aljanna a gobara na tashi alkiyama. Ashe wadda ta mutu daidai lokacin aihuwa ana mata kyakkyawan zato cewa ta yi kyakkyawan abin da ya shafi karshe. Malam yace abu na wato 11 da na 12 masu nuna cewa wanda yake da su ko ya mutu da su ya yi kyakkyawan karshe. Yace al-mautu bil haraqi wa zatil jabin, wato mutumin da wato dalilin gobara ya mutu, misali akai gobara har ta cinye shi wato ya mutu, ko kuma dalilin wannan gobarar ya rasu, to wannan shi ma wato yana daga cikin alama ta kyakkyawan karshe. Da kuma zatu jambin da Hausa malamai suka ce babu sunanta, saboda wata cuta ce wadda binmu da ita, cuta ce wadda take kama wato abin da ya shahi wajen kirjin mutum, daga cikin wajen pulmon din shi wasu kuraje su huto ta ringa sama mutum zahi yana yin masassara, wanda malamai suka ce dai anan babu sunanta saboda babu irinta ana ce mata zatu jambi. To da wanda ya mutu dalilin wannan cutai, to shi ma wato alama ce wadda take nuna yayi kyakkyawan karshe. Malam yace wa fihi ahadithun ashharaha an Jabir bin Atiq marfu'an, yace ash-shuhada'u sab'a siwal qatl fi sabilillah, shahidai guda 7 ne banda wato shahidin da ya mutu a ma'araka ta yaki. Annabi yace al-mat'un shahid, wanda ya mutu dalilin alloba shahidi ne, wal gharqu shahidu, wanda ya mutu dalilin abin da ya shahi ruwa ya cinye shi shahidi ne, wa sahibu zati jambin shahidin, wanda ya mutu dalilin wannan cuta wato wadda take kama jikin mutum daga ciki wajen kirjin shi haka wajen hakar karin shi wasu kuraje ta sa mishi masassara wato shi ma shahidi ne yace wal mabtun shahid wanda ciwon ciki ya kashe shi shahidi ne wal harqu shahid wanda gobara ta cinye shi shahidi ne wal ladhi yamutu tahta al hadami shahidun wanda zai mutu karkashin wata gini ta zubo mishi shi ma shahidi ne wal mar'atu tamutu bi jum'in shahidatun macen da zatta mutu wato dalilin danta na cikin ciki wato ita ma wato shahida ce wata mutu wato shahida idan wannan duka suna nuna su ma alama ta mutun yayi kyakkyawan karshe abu na 12 malai yace al mautu bada as-silli mutuwa game da abin da ya shafi cuta wanda ake ce mata da faransanci tuberculosis mutumin da ya mutu da irin wannan cuta shi ma wato alama ce wanda take nuna ya muyi kyakkyawan karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alqatlu fi sabilillahi shahada dukkan wanda aka kashe a wajen yaki ya samu shahada wan nufasa shahada wanda ta mutu wajen aihuwa shahada wal harq wanda ya mutu dalilin gobara shahada wal gharq wanda ya mutu dalilin ruwa ya cinye shi shahada was sil dan wanda ya mutu duk dalilin wannan wato cuta ta tuberculosis shahada ce wal batan shahada annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya mutu dalilin ciwon ciki shi ma shahada yannan duk wanda ya mutu dalilin wannan cuta shi ma ana mishi nuna kyakkyawan karshe arrabi' as-salis 10 ne maka karanta ko a tsallaken lamba ne sai yace arrabi' 10 na 14 yace al-mautu fi sabili ittifa'i amalihi al-marad ghasbihi wato mutuwa dalilin wato kare wata dukiyarka wadda wani yazo yake nema ya kwace maka mutun ne yazo zai kwace maka dukiyarka ko kuma irin masu dira gida suka zo su kwace maka dukiyarka to wanda idan ka zamanto ka dalilin kare wannan dukiyar taka har suka kashe ka har ya kashe ka to ka samu wato abin da ya shahi wato shahada Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qutila duna malihi fa huwa shahid wa fi riwayati man urida malahu malihi bi ghairi haqqin fa qatala fa qutil fa huwa shahid dukkan mutumin da ya zamanto ana nema a kwace mishi dukiyar shi a kwace mishi kudin shi ko wata dukiyar ka ya zamanto kana nema he ka kare har aka kashe ka dalilin wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ma shahidi ne ashe wannan alama ce take kyakkyawan karshe cewa idan mutun ya zo maka ba kawai sallama ba zakai ka bari idan kana neman shahada yake kai gwagwarmaya ka kare dukiyarka kenan wannan wato akwai alama ta mai neman shahada kenan ga hanyoyi da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi al-15 was-16 ta 10 alama ta 15 da ta 16 yace al-mautu fi sabili ad-difa'i 'ani ad-din wan-nafs mutuwa akan hanya ta addinin musulunci kare addinin musulunci ka zamna dole sai an tabbaka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka zamna kana kare addinin musulunci ko kuma na ka garin zamna kana kare ranka ko kuma ka zo dalilin wani yazo zai kashe ka kana kare kanka to duka wannan idan kai wannan mutuwa akan wannan wato ka samu wato abin da ya shahi alama ta karshen ta kyakkyawan karshe kuma shahada ce ita ma shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qutila duna malihi fa huwa shahid dukkan mutumin da aka kashe shi wato yana kare dalilin dukiyar shi to shahidi ne haka man qutila duna ahlihi fa huwa shahid dukkan mutumin da aka kashe shi yana kare mutuncin iyalin shi to shi ma shahidi ne haka man qutila duna dinihi fa huwa shahid dukkan mutumin da ya zamanto aka kashe shi dalilin yana kare addini to shi ma shahidi ne haka man qutila duna damihi fa huwa shahid dukkan mutumin da aka kashe shi dalilin ya kare kanshi yana an ka mishi hari yana nema ya kare kanshi aka kashe shi to shi ma shahidi ne kenan kare addini ya zamanto ta kowace hanya sawa'un ka zamna ne kana karantar da al'umma wasu bussuso kana karantar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wasu bussuso irin wato irin a wannan zamani wanda ake yi a irin makwabtan mu kasashe zaka gani malamin addini dan yana kira da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama dan yana karantar da al'umma azo a sa bindiga a kashe shi ya ishe misali Sheikh Jafar Mahmud Adam ga Albani Zaria da irin sauran malamai wanda aka kashe dalilin haka to irin wannan mutuwa take nuna wannan mutuwa ce ta abin da ya shahi alama ce ta kyakkyawan karshe mutun ya mutu. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace dukkan mutumin da aka kashe shi dalilin kare addini to shahidi ne, kaga zai samu ladan shahada. Haka kuma dalilin ran shi, ka zo kana kare ranka, wani ya kama hari kake kare kanka, wato shi ma idan ya kashe ka kai ma shahidi ne. Abna 17 mallan yace al-mautu murabitan fi sabilillah, dukkan mutumin da ya mutu yana daure wato a bakin iyaka, bi mana yana tsare iyakan musulmi, garin musulmai, ka mutu akan wannan to kai ma wato kana da alama ta wato abin da ya shahi kyakkyawan karshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace game da wanda suke kare iyakar gari ta musulmai, suke kare musulmi su zamna lahiya, su yi sallah lahiya, kan abokan gaba su shigo su hana su sallah, a hana firgici, a hana su zaman lahiya, suke bakin boda, suke kare al'umma, mutun ya mutu akan wannan to wannan yana da babban lada, kuma alama ce ta kyakkyawan karshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ribatu yawmin wa laila, ka tsaya a bakin iyaka 24 dare da yini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun min siyami shahrin wa qiyami, yace shi yafi alkhairi game da azumin wata guda da ka tashi daren wannan daren wata guda kana yin sallah, ka tsaya wai a bakin iyaka. Kina kaga shine muka ce dole wanda yake aikin irin guard ko kuma soji ko kuma wani abu, wallahi karanta addini, idan wanda aka kai ka can ka kyautata niyyarka cewa wannan aiki da kake yi ba ina kare wata doka ce ta dagutu ko doka ta demokratiya ko kuma wani abu makamancin haka, kace kayi shi dan Allah, dan musulmi su zamna lahiya, dan musulmi su yi sallah cikin aminci. Yanzu irin harahara nan da ake da babu irin wanda Allah subhanahu wataala ya sa a bakin iyaka ake gwagwarmaya da su, suna kare kan ƴan abokan gaba su shigo su fitina al'umma, to ya kasashe za su zama. To kai idan kana can ya zamanto baka yi kyakkyawan niyya ba, baka yi ba da niyyar dan ka kare musulmi, a kawo kai dan sawawun a baka wani albashinka, ko kuma kaje kai ne kawai dan kawo ku ƴan kuna bakin wake ne kai baka san ba ma hadafinka a rayuwa, kawai ka tahi irin wannan kaga babban asara ce kai. Dare eh ka tsaya a can, Annabi yace wa yahi mu wanda muke gari ƴan hore hula wanda muka yi azumin wata guda da muka tashi wata guda ko muke sallah, kai da kake can dare daya, to kaga wannan alkhairi ne. Shi yasa da za a samu irin ɗan daukan soji a sa musulunci kadan a ciki, a sa su a kwadaitar da su addini, su san fa aikin da suke, aiki ne na al'umma, babban aiki ne, da mutane sun samu falahi. Da ina ji nan ma da mun dauki da yawa sun tai soji, kai yanzu irin wannan ladan wanda yake gari fa he yayi wata guda yana azumi yana qiyamul layl, kai kwana daya a can fa dare ɗaya da wunin shi ya zamanto ka yi shi alkhairi, yayi alkhairi da ka zamanto ka yi wannan ana bancin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu, idan kuma ya mutu aka kashe ka a can to aikin da ka kasance kana yi na lada zai ci gaba bai yanke, duk aikin da ka sani kana yi na alkhairi aikin lada Allah yace ba zai yanke ba. To wani irin falala ce wannan, kai Annabi yace wa ujriya alaihi rizqu, haka za a saka mishi wato da abin da ya shahi arziki za a yalwata ka. Haka kuma wa amina ko wa umina al-fattan, haka Allah subhanahu wa ta'ala zai kare ka kai ma daga wato mala'iku masu tambayoyi na cikin kabari. Duka wannan fa wanda yake ina, wanda yake ribata bakin iyaka, ashe ko wanda yake soji, wanda yake irin garda yake bakin iyaka yana cikin alkhairi hidi in bai sani ba. To amma namu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu gabaki daya, zaka samu wani a can in ko sallah bai cika ba, azumi bai, wani abu din na alkhairi bai yi, daga ayi shaye shaye sai ayi wani abu, sai ayi wani abu abinda da Allahul musta'an, Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu gabaki daya. Mallan yace abu na 18 al-mautu ala amalin salih, mutuwa akan aiki mana garci, kai mutum musulmi ka mutu akan aiki mana garci, kana musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala la ilaha illallah ibtigaa wajhi llah ختم له بها دكم متمن ديتي لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله ينا نيمن يردع الله دئتا الله يجي النبي يجي زأتك مشي دئتا كلمة ونن كدي حكا دخل الجنة زي شقاء الجنة ومن صام يوما دكم متمن دي أزمي لانا يا ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة dukkan mutumin da ya azumi rana daya yana neman yarda Allah to za a cika mishi da wannan kuma zai shiga aljanna wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigaa wajhi Allah khutima lahu biha dakhala aljanna dukkan mutumin da ya zamanto yayi sadaka da sadaka guda wanda yana neman yarda Allah yayi ta da ikhlasi dan Allah Allah zai cika mishi da ita kuma zai shiga aljanna kaga a sami ka mutum musulmi shi wa babban matsalar ka mutu ne fakka shirka da Allah idan ka mutu kana da shirka ka shiga balbalin bala'i amma ka mutu a musulmi idan ka mutu a musulmi to da ikon Allah duk zaman da zaka yi a wuta sai ka tayi aljanna amma kuma duk da haka nan zaman a wuta ba su ba a san zaman nan a wuta wallahi zaman nan a wuta ba wai in ba wutan nan sai a hankali kawai wanda ka samu laifi ba sai ka zo ka wuce wun fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin ko kuma 50 alf sana wuni ɗaya na alkiyama shekara 1000 ce wa irin tamu wuni ɗaya kahin ayi daren kahin ayi wuni na biyu to kai ayan ka ba shekara 80 wajen 1080 yanzu duka demul de ne demul man mai miki 2000 ce akai to kallon wala tarawarin da ake bada su waye sun zo sun yi sun wuce su waye sun zo sun yi sun wuce annabi ma da mu da annabi duka yanzu shekara nawa ne 1400 da 20 da wani abu go da annabi da mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama to kalli har yanzu 1000 ne ake to kai a ce a ran lahira an kadarta kai a cikin wuta kai shekara 80 1080 wannan akalla wai misali ne muka ce to ba san mun aka ce miliyan zakai to ka san kai sai a hankali shi yasa gwanda maganin ka ayi Hausa suka ce ka a fara kai kokari kawai Allah ya kai mu aljanna direct kada ya zamanto mun shiga irin wannan abu na 19 shine na karshe a cikin fasalin malam yace man qatalahu imamul ja'ir li'annahu qama ilayhi bin fanasahahu liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama sayyidu shuhada hamza bin abdullah bin abdul muttalib wa rajulun qala ila imamin ja'ir fa amarahu wa nahahu fa qatalahu abu na 19 wanda yake nuna cewa mutum idan ya cika da wannan ya cika da kyakkyawan karshe shine dukkan mutumin da shugaba wanda yake mai saban Allah shugaba wanda yake azzalimi ya kashe shi saboda yayi mishi nasiha akan wani aiki ya umarce shi da abinda Allah ya ce ayi da yayi hani game da abinda Allah ya hana ya kashe shi to wannan shi ma yana nuna cewa shahidi ne kuma alama ce ta kyakkyawan karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shugaban wato shahidai shine Hamza bin Abdul Muttalib sannan kuma wa rajulun qama ila imamin da mutumin da ya tashi zuwa ga shugaba ja'irin mutum wanda yake wato azzalimi fa amarahu ya umarce shi wa nahahu ya hane shi da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ya umarce shi da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayi fa qatalahu sai shi wannan shugaban ya kashe shi to wannan shi ma yana nuna cewa yayi kyakkyawan karshe kuma alama ce ta cewa ya samu wato shahada malam a wannan fasalin ya kawo mana wato sifofi wajen alamomi guda 19 wato wanda idan mutun ya cika da su alama ce ta cewa wani ya cika da kyakkyawan karshe ana mishi wato kyakkyawan fata na cewa aljanna zai je da ikon Allah amma dai ba za a yi jazan ba ba za ka ce ba a wani kawai dan aljanna ne saboda ya cika da wannan a wani ya cika da kyakkyawan karshe da ikon Allah irin wanda ya cika da irin wannan ana mishi fatan aljanna ce cewa wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne abu ne wanda yake ta'alluki da Allah subhanahu wataala da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nan zamu tsaya da fatan abin da muka yi daidai Allah babu ladan gaba daya kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.